Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu duk inda ake a fadin duniya a duk lokacin da ake so ta hanyar sadarwar internet at voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabu Imam Aliyu, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Wasu manoman rani a jihar Borno sun zargi gwamnati da dakile musu hanyar samun ruwan noma, su kuma gwamnati sun ce ba haka bane.
To bayan da zamu fada mu fada da gwamnati, gwamnati ya taimake mu da yayi magana a bude mana wannan ruwan, yayi mana dalilin da wannan ruwan zai zo.
Labarin ba gaskiya bane, mutane goma sun amfani da shi, yau mutane 30 sun amfani da shi.
To tsohon shugaban kasar Najeriya a lokacin mulkin soja Ibrahim Babangida ya ce dokar nan ta shafukan sadarwa na internet ya dace da kasar. Akwai shirinmu na kallabi dake, akwai kuma shirinmu da yake tafe, ga kuma cikakkun labarai da farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Mutumin da yake kan gaba a yakin neman zaben a tsaye da shi dan takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya lashe zaben fidda guni da aka yi jihohin Amurka biyar wadda a jiya Talata. Jihohin su ne Rhode Island, Delaware da Pennsylvania da Connecticut da kuma Maryland. Da yake magana ga magoya bayan sa da zinnan ya ayyana cewa zaben fidda gunin ya kare, kuma shine mutumin da zai samu tutar yi wa jam'iyyar Republican takarar shugabancin Amurka. Bayan zaben na jiya Talata, Trump ya samu wakilai 950 cikin 1237 da ake bukata domin zama dan takara, adadin da babu tabbas zai same su nan da lokacin da uwar jam'iyyar za ta yi babban taron ta cikin watan Yuni. Ita kuma Hillary Clinton ta lashe jihohi hudu in banda Rhode Island, inda abokin karawarta Bernie Sanders ya samu nasara. Kamar zaben na jiya Talata, Clinton tana da wakilai ko delegates 1,944. A jam'iyyar Democrat ana bukatar wakilai 2,383 kamar a ayyana mutum a zama wadda zai wa jam'iyyar takarar shugabancin kasa.
Alkalin wata babbar kotun Amurka ya yankewa wani dan kasar Mali mai alaka da masu tsatsauran ra'ayi hukuncin daurin shekaru 25 a gidan yari saboda kisan wani jami'in diplomasiya a Amurka shekaru 15 da suka wuce a Niger a shekara ta 2013. Aka kama aka kuma tuhumi Alassan Old Mohammed kan zargin kisan William Baltimore da kuma yunkurin kashe wani sojan Amurka yayin da mutane biyun suke barin wani wurin cin abinci a birnin Niamey, babban birnin kasar Niger, a shekara ta 2000. Masu bincike suka ce Muhammad mai inkiya Cibani da wani mutum sun tunkari Amurkawan biyu, suka nemi su ba su makullan motar su mai lasin diplomasiyar Amurka. Masu gabatar da kara suka ce mutanen biyu suka bude wuta kan Amurkawan, suka kashe Baltimore, suka kuma raunata sojan nan da ake kira Saje Christopher McCallie, bayan da aka yanke masa kuma hukuncin daurin shekaru 20 a Mali kafin a kai ga gama hukuncin ne ya tsere daga fursuna a shekara ta 2013 ne. Kuma dakarun Faransa suka sake kama shi bisa dalilan da suka kira na ya gudu suka mika shi Amurka.
Yawan mayakan sa kai da suke tafiya Iraki da Siriya domin shiga kungiyar ISIS yayi ba ainin idan kwatanta da yawan waɗanda suke shiga yankin a daidai wannan lokaci bara, kamar yadda aka ji daga bakin wani hafsan sojin Amurka Iraki, General Peter Augustin, babban hafsan wanda shi ne mukaddashin kwamandar rundunar taron dangi da Amurka take yi wa jagoranci mai kula da tara bayanan sirri da aikace-aikace a fafata wadda ake da ISIS a daga Irakin, ya ga manema labarai ta bidiyo a Baghdadza cewa tsakanin mayakan sa kai 1,500 zuwa 2,000 ne suke shiga kasashen biyu kowane wata a daidai wannan lokaci bara lokacin da ya kama aiki a can, amma yanzu kamar mutum mai tanne kawai suke zuwa can. Haka nan General Gustin ya ce sun lura cewa mayakan sa kan na ISIS masu yawa sun fara barin kungiyar, kuma ita ISIS din yanzu ta ma kasa biyan ma'aikatan nata.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Amurka ta yi alkawarin ci gaba da bada goyon baya ga sabuwar gwamnatin a Ukraine wacce ta yunkura wajen aiwatar da manyan sauye-sauye a kasar. makaddashin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da shiyar Turai da yankin Asia Victoria Nuland wacce ta bayyana haka jiya Talata ta kuma ta sabon Prime Minister kasar Vladimir Groysman da shugabar majalisar dokokin kasar and Treaty Purbi murnar nasara da suka samu a zaben kasar da aka yi lokacin da suka gana jiya a Kyiv babban birnin kasar Groysman ya ce gwamnatin kasar ta dukufa wajen ganin ta aiwatar da sauye-sauye da zummar ganin kasar ta fita daga cikin rikicin siyasa da take fuskanta
kasar Malta ta hana wani jirgin ruwa mai dakomai da tutar kasar India shiga ruwa yayin kasar saboda tana dauke da mai daga Libya ba bisa ka'ida ba jirgin mai suna Dista Amiya yaya da zango kilomita 12 daga gabar ruwa kasar jiya Talata jirgin yana dauke ne da gangunan danyen mai 100,650 da wata gwamnatin Libya wacce take birnin Tobruk ta sayar kafar yada labarai ta Bloomberg ta ce wani kamfani da daga hadaddiyar daular Laraba ne ya sayi wannan man kishiyar gwamnatin Libya wacce take aiki a birnin Tripoli ta kira cinikin a zaman haramtacce tana mai cewa kamfanin kula da harkokin man kasar ɗaya ne kai yake da yancin sayar da mai daga Libya amma wacce gwamnatin ta ce a shirye take ta sauke da nauyin duk wata yarjejeniyar cinikayya da ta kulla babu ɗaya daga cikin sassan biyu da suke gaba da juna a kasar ta Libya suka amince da gwamnatin haɗa kan ƙasa da majalisar ɗinkin duniya take goyon baya mai cibiya Ali a Tripoli kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya faɗa jiya Talata cewa Amurka ta damu da sayar da mai daga Libya ta hanyoyi da ba su dace ba
labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington Wasu manoman rani a jihar Borno sun zargi gwamnati da dakile musu hanyar samun ruwan noma. Su kuma gwamnati suka ce ba haka bane. Wakilin mu Haruna Dauda Biyu na dauke da rahoton.
Wasu manoman rani fiye da 7,000 ne dai suka zance kansu cikin halin matsanancin rayuwa. Sakamakon datse musu ruwa da suka ce gwamnatin jihar Borno ta yi. Alhaji Muhammad Shuwade shine shugaban waɗannan manoma na shakori da fari da kuma jere.
Dalilin yin gadan da suke dinnan suka toshe mana hanyar ruwa, ruwan baya zuwa da muka bigin din mukai mun hawa sama da kasa duka abin suka gagara yi mana. Mukai gurgurdan karfin mu da yake mu karfin mu bai kai wajen nasu ba. Shine sai muka zo muka nannada injina namu, muka je muka je gida, muka zuba hannunmu, muka zauna, muka dogara ga Allah abinda Allah zai mana shi zamu gani. Gudun hijira ma sun kai guda 6 a wajena suna yake suna ci suna sha da iyalin su gaba daya yanzu haka na ba su hakuri kowa yaje nemi abin da zai yaya ci da iyalin sa ya sha shine ni ma na zauna abona na zuba hannu na zauna kayan mu na lambu kam gaba daya fisa billa gaba daya ya riga ya bushe da kamfanin da suka gama aiki suka toshe to ba yanda zamu ba da mu fada da gwamnati sai inda muna bukatan gwamnati ya taimake mu dai a yayi magana a bude mana wannan ruwan mu samu mai aiki mu mu ciyar da iyalin mu dan Allah da Annabi yayi mana dalilin da wannan ruwan zai zo mu ci mu sha da iyalin mu mu ba mu bukatan komai kawai mun ruwan muke bukata
Bilal Mustafa dai wani matashi ne da yace tunda ya taso bai san wani sana'a ba sai wannan harka na noman lambu
wallahi da wannan na rike kaina tunda sun aife ni wannan ba wani sana'a sai in ba wannan ba wallahi tunda sun aife ni da wannan muke ci ina siya da ni da yari na da yaran ta na daya yara na guda biyu wallahi gashi nan da mun zuba irin mun kunta aka kashe mangula ba abin da sana'a da muke yanzu dan mu wallahi ba abin da sana'a da muka sani ba wannan sana'a ba
sai dai duk da irin wannan magiya na waɗannan manoma gwamnatin jihar Borno ta ce wannan batu ba gaskiya bane cewar kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Borno Alhaji Muhammad Dili
labarin ba gaskiya bane mutane goma sun amfani da shi jiya yau mutane 30 sun amfani da shi gona ya karu gona goma jiya yau gona 30 haka and the same mota suke amfani da shi ko ya bude yana ta amfani da shi time yana fita yana tafi idan lokacin da ya kai limit din da ba zai sauka ba kuma za a rufe saboda in ya sauka to za a rasa ba cikin Maiduguri gaba da sha
Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
sani sa Allah yone ka ba ku karamin noma Ya bi fatoci wa dillanci karfu sake bisa aikin
Tsohon shugaban Najeriya karkashin mulkin soja Janar Ibrahim Babangida ya ce yin doka akan shafukan sadarwar internet shine yafi dacewa ga rahoton wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari
Janar Babangida ya ce dokar nan da majalisar dattawan Najeriya ta so kafawa a kwanakin baya na takaita kafofin sadarwa na zamani zai taimaka ma Najeriya.
Indai kana Najeriya nan kwanan nan in ka tuna Senate suna magana aka taso mu Senate an yi musu cha akwai honorable senator Bala na Allah aka dokan shi aka yi musu chat amma ai abin da yake faɗa abu ne wanda zai taimake mutanen Najeriya zai taimake ƙasar gaba ɗaya
to koya ya yake ganin tasirin irin waɗannan kafofin sadarwa na zamani
bai da amfani amma shawara da zan bayar ku kanku ku da kuke ku ne waɗanda suke kaman professional ya kamata ku yi ma kanku faɗa Ku zauna ku ce bai kamata kuna rubuta abin da kuka ga dama ba a je a binciko a tabbatar yadda kuka bi hanyar ku watsa ƙaryar kuna iya bin hanya ku faɗi gaskiya
akasari masu tura labari irin wannan ba ɗan jaridu bane kawai mutum ne zai zauna gida da waya shi posting saboda ya bude shafi na Facebook
da ya ku sanar da mu cewa ba ku ba ɗan jaridu bane wasu ne daban dan muna iya ganewa
General Babangida dai yayi ƙarin haske akan ba da labarin mutuwar sa alhali yana raye
a rayuwata ni na farko dai musulmi ne na yi imani yadda Allah ya riga ya faɗa cewa duk wani mai rai ko baiwa Allah sai ya mutu kowaye alƙawari ne na Allah na Ubangiji kowa sai ya mutu saboda haka ba wani abu mamaki bane
General Ibrahim Badamasi Babangida wanda ya share shekaru 8 yana mulkin Najeriya ya ce yana alfahari da maido headquarters Najeriya zuwa Abuja daga birnin Lagos
godiya nake ga alƙawarin Ubangiji da kuma mutanen Najeriya da suka bani baya suka bani goyen baya muka taso muka zo muka zauna lafiya mutane da ya ai ba su zaci za ta ma Abuja za ta yi ba amma ka je ka duba ka gani alhamdulillah abun alfahari ne gare ni abinda kuma zan gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ne wannan
daga karshe dai ya ce yana yi ma ƴan Najeriya fatan alheri
duk wani irin hali suke ciki in Allah ya da Allah zai kawo sauki kuma kasar nan za ta ci gaba in ka tuna in ka bi tarihin kasar nan mun dade mun yi shigar gingimu iri-iri tun kafin independence bayan independence aka zo aka ta rigima har yaki mun yi amma da kyar za ka samu kasa wadda ta yi shekara 3 tana yaki ta zo ta warwaje yadda muka yi yanzu nan kaman ba a taba yaki ba sai Najeriya
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC mu shakata da wannan
baban kanmu dan Usman
Allah ya ji kan Dr. Mamman Shata Katsina. Yanzu kuma sai mu tafi ga shirin mu na gaba da fatan za a mun afuwa maimakon kallabi ga maimaitin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A shirin mu da gabata mun ji yadda ƴan damfara suka nemi kwadaita ma wakilin mu na Katsina Zaharuddin Sani wata harkar miliyoyin naira. Saboda suna neman su raba shi da kuɗin da zai biya na samfur. Dama duk dogon turanci da labaran da aka yi ta kitsa masa akan a ingiza shi ne ta yadda zai rabu da wannan kuɗi nasa. Da aka tura masa lambar account na wani mutum mai suna Nura M Abubakar a bankin Diamond Bank sai ya dauki waya ya kira kanwa uwar gami mutumin da ke kiran kansa wai injiniya Ibrahim Aliyu Mina. Daga nan sai suka fara wasan kura.
Hello. Ya turo mu account number.
Okay.
Na da Diamond Bank. to ke shine cewa wannan shine ce ba kankan nasu yawa to
I'm not going to be able to do this.
To na kira zahararrun din domin jin yadda suka kare daga baya.
Eh waɗannan mutane dai Alhaji Ibrahim yawanci dai suna kira mutane ne. Idan yake mutane sun sha gaya mana irin su to sai Allah bai ba sa'a ba. Na su damfare ne sai suka shaida mun cewa su mutane ne waɗanda sun sani da dadewa. Mun yi makarantar jami'a da su, mun yi aiki guri ɗaya da su irin gurare haka an ji aiki ana rubuta irin attendance haka a turance kamar ka rubuta lalle ka zo ka halarci wannan taro ko wani abu haka. Sannan kuma sai suka ce mun ai mun taba zama wai wani hotel a Abuja. Mun yi wani training sai na ce to ni waɗannan mutane wannan hotel ne suka faɗi mun na ce to lalle na taba zama wannan hotel din. To abin da na zargin su waɗannan mutane suna zuwa irin wuraren hotels haka. Suna bincike irin abin da zan ce profile haka na mutane. In suka duba suka gani sai kawai sai su hada lambobi sai su fara kira mutum saboda in ka je taro ko wani abu wani lokaci har lambar ka har kana bari.
Wato kana jin cewa daga tanan suka samu lambar ka?
Eh lallai zargin da nake daga tanan suka samu lambar ta.
Daga baya sun zo sun daina daukar wayanka ne ko kuma ya aka yi ne? Me ya faru bayan da ka tabbatar da cewa su waɗannan ƴan damfara ne kuma bayan da ka faɗa musu cewa ka san cewa su ƴan damfara ne me suka yi?
Daga baya lokacin sun fara kira na to da na saki jiki da su suna ta bugo min haka ina dauka to lokacin sai na ce musu da Allah su dan bani lokaci ina aiki sai suka ci gaba da matsawa wajen kira na to sai na koma gefe daya sai na ce musu to lallai yanzu na shirya suwa ne sai suka yi min bayani da irin da yadda sun sani haka sai na ce to lallai to me kuke so daga gare ni shine sai suka fara min wannan bayani wanda dai ya gabata wanda duk masu sauraro sun saurara. To sannan daga bisani sai suka nemi lallai ai wannan abin nan hudda da ni ta waɗannan kuɗaɗe waɗanda har na ce musu lallai ni ba ni da 250,000 sai 180,000. Sai daga bisani lokacin da na fara gano waɗannan mutane lallai 49 ne wato 'yan damfara sai na nuna musu cewa kai ni za ku damfara to lallai ku koma ku san irin mutanen da za ku damfara. Daga bisani Alhaji Ibrahim har sai da suka koma ma suna ta irin nuna min cewa lallai ni wawa ne sakarai me yasa ma ni suka makira ni irin da hada da zage-zage haka da suka yi ma Alhaji Ibrahim.
Naji zagi a cikin wannan abin sosai. Yadda kuke magana din nan kamar akwai alaman cewa da farko da ka so ka dauka cewa kamar da gaske wannan wata harka ce ta gaskiya amma daga baya sai ka fara dari-dari da wannan al'amari nasu.
Eh lallai Alhaji Ibrahim su waɗannan mutane lokacin da shi wancan mutumin na farko wanda ya kira sunan shi da Alhaji Ibrahim Mina ya fara kira na sai ya je yayin bayani har ya nuna cewa akwai inda wai muke zama muna zama tare da shi duk mutumin da ya mun bayani lallai na ƙara na nuna na yadda lallai akwai gura duk irin yadda supportin da ya nuna min wurin da nake zama da guri kaza ku don mun yi hudda sai na ce to ai ban san ka ba sai ya ce a ai mun yi hudda a guri kaza kuma mun zauna guri kaza har ma muna tashi mu je mu yi sallah mu yi wane ne duk dai abubuwa haka da yawa da ya ta faɗi mu har na dan yarda da shi na ce to sannan lokacin da dai suka fara irin bayanin waɗannan kuɗaɗe to lokacin ne sai na fara kawa a jikina cewa lallai irin waɗannan mutane sun yi a wurare daban-daban irin waɗannan 49 waɗanda dan kafin wannan abin ya faru da ni akwai wani bawan Allah da ya gaya min cewa shi wallahi sai da ya zuba musu 300,000 a cikin account ɗinsu wanda suka turo musu. Sannan akwai wani ma wanda ya ce min shi sun anshi kuɗin shi sun kusa 700,000 duk haka irin da ya
waɗannan
abubuwa sai ni ma na sha jinin jikina to kila irin waɗannan mutanen ne waɗanda suke so ka tura musu kuɗi domin su damfare ka.
Masu sauraro a yi hattara duk lokacin da ka ji an kwaɗaita maka wata harkar kasuwanci ko wani aiki mai tsoka aka kuma nemi wani kuɗi daga hannunka to ka tabbatar da cewa akwai magana a kumshe ciki damfarar ka ake neman a yi. Allah ya kare mu. Ibrahim Alfa Ahmed ne a Washington DC.
To Allah ya kyauta yanzu sai mu je ga sharhin jaridun Arewa.
Da jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar dai ta ambato 'yan kungiyar nan masu fafutukar ganin an dawo da 'yan matan Chibok na yin kira ga gwamnatin Najeriya da ta shiga tsakani a cikin rigingimun da ake samu a tsakanin al'ummomin Fulani makiyaya da kuma manoma domin shawo kan lamarin.
A can gefe guda kuma jaridar ta leadership ta bugu wani rahoton hukumar lafiya ta duniya da ke nuna cewa mutane miliyan 3 da miliyan 200 ne ke cikin hadarin kamuwa da cutar malaria ko zazzabin cizon sauro a duniya. Har ila yau dai jaridar ta leadership ta ce gwamnatin jihar Ekiti ta ayyana zaman makoki na kwanaki 3 domin nuna alhini akan mutuwar wasu likitoci yan jihar har guda 6 a sakamakon wani mummunan hadarin mota da ya rutsa da su. A can cikin jaridar Daily Trust ta ce akalla mutane 13 ne suka mutu a wani al'amari na rikicin kungiyoyin matsafa a garin Ida dake cikin jihar Kogi. A bangare guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ce wani sabon harin da aka kai ya halaka mutane 5 a ƙauyen Wurkum dake can cikin jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya. Harin dai ya auku ne yan sa'o'i bayan wani taron neman zaman lafiya da aka yi a yankin. Jaridar Blueprint ta yi babban labarin ta ne akan yadda aka yi zargin al'ummomin Fulani da kai wani mummunan hari a wasu ƙauyuka na jihar Enugu bayan da al'ummomin ƙauyukan sun bar gidajensu. Jaridar ta ce akalla mutane 48 ne aka kashe. A can gefe guda kuma jaridar ta ce hukumar kayyade farashin mai ta DPR a Najeriya ta rufe gidajen sai da man fetur har guda 26 a birnin Kanon Dabo saboda samun su suna sai da man fetur din ba akan farashin gwamnati ba. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala inda ta bugu labarin cewa wata kotu a jihar Kogi ta daure wani tsohon dan majalisar dokokin jihar na tsawon shekaru 154 a gidan maza saboda samun sa da laifin yin sama da fadi da wasu makudan kudaden jama'a har naira miliyan 1000 da miliyan 400. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To yanzu kuma ga kadan daga ra'ayoyin da kuke bar mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kamfala, malam madorin jihar Jigawa. Ina so na yi kira ga gwamnan jihar Jigawa da kwamishinan yan sanda na jihar Jigawa wadda su suke da haƙin kare rayukan al'ummar Jigawa da dukiyoyinsu. To irin wannan abubuwa da mai girma tsohon gwamnan Jigawa Sale Lami da yake yi, to ya zama dole gwamnati mai ci ta taka masa burki. Domin na farko dai ya yi taron jam'iyyar PDP a jihar Jigawa a ranar Litinin wadda igayyato shugabanta na ƙasa, kuma taron da ba a tashi lafiya ba, aka yayyanki mutane da wukaƙe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, wanda sanadiyar hakan ya kawo rasa ran mutum ɗaya, wasu kuma suka jikkata. To saboda haka ina janyo hankalin mai girma gwamnan Jigawa na yanzu da ya ɗauki mataki akan irin wannan abubuwa da tsohon gwamna yake yi. Domin idan gurin ɗaurin aure ijehi, haka za a yi ta rigima a jiwa mutane rauni. Idan ya je ta'aziyya, irin wannan abubuwa su suke faruwa. Bawan Allah nan bai yadda Allah ne yi hukuncinsa a jihar Jigawa ya canja gwamnatin da take ci ba. To ya zama dole gwamna ya ɗauki mataki domin zaman lafiyar jihar Jigawa.
To madalla, yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na ƙarshe, wato takaitattun labarai.
Mutumin da ke kan gaba a yakin neman jam'iyyar Republican ta tsaida shi dan takarar shugabancin Amurka, Donald Trump, ya lashe zaben fidda gwani da aka yi a jihohin Amurka 5 jiya Talata. Jihohin ko su ne Rhode Island, Delaware da Pennsylvania da Connecticut da kuma Maryland. A bangaren Democrat, Madam Hillary Clinton ta lashe jihohi 4 a Bernie Sanders sai lashe jiha 1 wato Rhode Island, ita kuma Clinton ta lashe sauran 4. Alƙalin wata babbar kotun Amurka ya yanke wani ɗan ƙasar Mali mai alaƙa da masu tsauraran ra'ayi hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari saboda kisan wani jami'in diplomasiyyar Amurka shekaru 15 da suka wuce a jamhuriyar Nijar. Yawan mayakan sa-kai da suke tafiya Iraki da Siriya domin shiga ƙungiyar ISIS ya yi ba ainihin idan aka kwatanta da yawan waɗanda suke shiga yankin a daidai wannan lokaci a bara.
To an gaishe sheka a nan shirin namu na hantsi ya kammala, sai kuma da la'asar za a ji abokan aiki da wani sabon shirin a madadin shi Sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, sai Chuba Hiro Dedene da ya ba da umarni, sai injiniyan mu Neo Charles, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.